Har kawo yanzu dai ana ci gaba da zaman zillimi a jihar Abia dake yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan da wasu ƴan kungiyar ta IPOC da ake zargi da kai hari a kasuwar dabbobi ta Aba inda rayuka da dama suka salwanta. Masu sana'ar ta dabbobi dai a yanzu sun nuna matukar damuwa kan wasu mutane da suka bata waɗanda suke nema ruwa a Jallo, kana kuma tuni suka yi zana'izar mutane takwas da suka rasa rayukansu. To sai dai kuma masu sana'ar ta dabbobi na nuna matukar fargaba musamman da suka shiga don gudun abinda ka iya biyowa baya.
Sunana Muhammadu Sani Jos. Gaskiya matakin da aka dauka ba mu gansu da shi ba, saboda yawancin jami'an tsaron da ake kawowa suna kaɗan ayin da muke kafin a ce ankara an kawo mana taimako gudunmawa, kuma to an riga an yi barna.
A jihar Anambra dake makautaka da jihar Abia din bata sauya zane ba, domin kuwa wasu ƴan bindiga a garin Innewi na jihar ta Anambra rahotanni suka nuna sun halaka wasu mutane biyu dake sana'ar nama a jihar ta Anambra.
Ibrahim Isa daga nan Innewi, mota wajen guda hudu sun zo da mashina, to sun samu mutane guda biyu an kashe shi ne kuma kusa da area kuma haka aka same waɗannan masu nama su biyu aka harbe su, sai ga hukuncin su da muka dauko. To wannan kisa na dauke ɗaya ɗayan nan kungiya ce ta IPOP, ita ce da muke gargaɗi da wannan abubuwan.
Alhaji Musa Sa'idu, shugaban ƴan Arewa ne a yankin kudu maso gabashin ƙasar.
Duk wannan kwallon kungiyar, duk wata kashe ƴan Arewa, fargaba ai kullum muna ciki tunda kullum yana faruwa. Wannan abun ba sabo bane ba. Mun muke dokan mutanen mu je mu binne, mu yi magana ba mai ji. Yanzu abun ya faru. Kaga daga nan sati ɗaya sati biyu an manta.
Kungiyar IPOP da gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargin shugabanta Mr. Nnamdi Kanu da laifin cin amanar ƙasa da kuma kashe ɗaruruwan jami'an tsaro, tuni ta nisan ta kanta da wannan hari da aka kai a kasuwar Shanu. Musa Cinanzon Nwachukwu shi ne mai magana da yawun kungiyar ta IPOP.
Why must IPOP attack people in the market? Are we not living with them around? Even where that this incident happened, I am.
Ina son in shaida maka cewar mutane na da damar su yi magana musamman abin da suke so, game da kuma zargin da ake wa kungiyarmu ta IPOP. Ina tabbatar maka da cewa dukkanin hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar IPOP ce ke kai shi ba. Me yasa za mu kashe mutane a kasuwa musamman ƴan Arewa Hausawa? Kuma idan ka duba ai tare muke zaune da su a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, kuma ire-iren halin da muke ciki a wannan ƙasa ta Najeriya, ɗan siyasa ne ke yin abinda suka ga dama musamman na kisan jama'a. Da ƙarshe dai ina so in sanar maka da cewar kungiyar IPOP ta san abinda take yi, ya kamata duniya ta fahimci haka. Rundunar 'yan sandan jihar Abia ta umarci jama'a da su koma wuraren harkokinsu na yau da kullum. DSP J. Obunna shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Abia.
That place, normalcy has returned there. And I think people are going about their lawful business.
Yace ba yanzu mun bada umarnin cewar jama'a su koma su ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba a jihar ta Abia, kuma muna bada tabbaci na kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.